d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman yara ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 19 ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya wasu da ake zaton ƴan kungiyar Boko Haram ne ko ƴan ISWAP sun yi wa jami'an tsaro kwantan bauna inda suka kashe mutane biyu suka kuma raunata guda.
Sai ashe sun je sun yi kwantan bauna a hanya. Suka yi ambush, suka yi attacking nasu. Sai aka buga da shell moton su daya, kuma akwai civilian jet jamun namu da wani vigilante sun rusa a ciki.
Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Niger, akalla bakin haure 782 ne daga kasashen Afirka ta yamma aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a jihar Agadez. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan, ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, wata girgizar ƙasa ta jijjiga wani yankin da ke can Lungu a gabashin Afghanistan, ta jikkata mutane akalla 31 a cewar wani jami'in Taliban a yau dinnan Talata. Girgizar ƙasar ta bararraka wajen wanda a watan jiya wata girgizar ƙasar ta kashe ɗaruruwan mutane ta kuma haddasa ɓarna mai matuƙar yawa. Rahotannin farko-farko na nuna cewa mutane 10 ne suka jikkata. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya Litini na da ƙarfin 5.1 a ma'auni. Girgizar ƙasar da ta auku a watan jiya wacce ta fi wannan ta ɓallo wata matsalar kuma ga ƙasar da ke fama, wanda hakan ya daɗa nuna irin rashin ƙarfin da Taliban ke da shi da kuma kasancewarta saniyar ware. A cewar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, a wancan lokacin mutane 770 ne suka mutu, a yayin da su kuma hukumomin Taliban ke cewa mutane 1,150 ne suka mutu. Rahotanni na nuna cewa wasu da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun sace mutane sama da 10 a garin Gingime na jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. Abubakar Isa, gare ka.
Waɗanda dai 'yan kungiyar Boko Haram din suka yi awon gaba da su a garin nan Gingime sun hada da mata 21 da almajirai 13 da kuma malaminsu. Wannan al'amarin ya faru ne bayan an kwashe lokaci mai tsawo ana zaman lafiya a garin nan Gingime. Hakan ya sa al'ummar wannan yankin kasancewa cikin fargaba. Ga ma abin da wasu daga cikinsu ke cewa.
Kenan yanzu ginin abin tsoro ne, yanzu kenan fita ma cikin gida ma abin tsoro ne, kenan baka fita cikin gida kuma ba mu neman abinci. Gaskiya gwamnati ta sace ta muna wani abu.
Hanyoyi ya kamata a datse in dare yayi. Bai yiwuwa a ce babban gari kamar Gingime har mutane za su iya shigowa cikin garin Gingime. Sadauki mutane su huta gari da kumfani da komisariya da jandarmeri da guard.
A yanzu jami'an tsaron Nijar sun shiga farautar 'yan Boko Haram din domin ceto waɗannan mutane. Hukumomin jihar Difa sun tabbatar da faruwar wannan al'amarin. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka, daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa Tehran, babban birnin ƙasar Iran, yau dinnan Talata, inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun Bahar Aswad da ke ƙasar Ukraine. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa an ɗan samu ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin Rasha, Ukraine, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. To amma a ta bakinsa zuwa yanzu babu wani abin da ya isa sanarwa. Ya ce a shirye sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yake ya je Istanbul shi ma idan ta kama. Guterres ya yi magana ta waya jiya Litini da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kan wannan tattaunawar da ake kan yi a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ranar Talata, sakatariyar Baitulmalin Amurka janar Yellen ta yi kiran da a ƙayyade farashin man da Rasha ke sayarwa ma ƙasashen waje, sannan ta kuma yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen yin adawa da yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Hukumar Hajji ta ƙasar Ghana ta bayyana cewa idan Allah ya yarda, tawagar farko ta mahajjatan ƙasar za ta iso gida gobe Laraba. Mataimakiyar babban jami'in sadarwar hukumar Hajiya Maryam Sisi ta gaya muryar Amurka cewa an kammala dukkan shiri. Idris Abdullahi gare ka.
Alazai kimanin 3,000 ne daga Ghana suka gudanar da hajjin bana, kuma kamar yadda hukumar ta ce mutane dai sauran su kuma mace ɗaya ta haihu a ƙasa mai tsarki. Mataimakiyar babban jami'in sadarwar hukumar hajji ta Ghana, Hajiya Maryam Sisi, ta shaidawa muryar Amurka cewa tawagar farko da suka tashi daga filin tashi da saukar jiragen sama na Tamale su ne za su fara zuwa, sannan ranar 23 ga wata tawagar Akra za su fara dawowa gida.
Alhamdulillah, zan ce in Allah ya yarda mahajjata daga kasar Ghana ranar 20 ga wannan wata za su bar kasa mai tsarki zuwa kasar Ghana. Yanzu haka da nake maka magana, ana nan ana awun kayayyakin alhazai a jirage guda hudu muka yi daga arewacin kasar nan, wato a jihar Tamale kenan. Shi yasa su za su fara tashi zuwa kasar Ghana insha Allahu 23 kuma mu fara kwasan alhazan birnin Accra, su kuma mukammala a 25 wato 25 kenan.
Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi na shirin kai ziyara Taiwan a watan gobe a daidai lokacin da yankin ke rigima da China, a cewar jaridar Financial Times a yau dinnan Talata. Tana mai danganta bayanin da wasu mutane shida da ke da masaniya a kai. Pelosi da tawagarta za su kuma ziyarci Indonesia, Japan, Malaysia da Singapore, sannan su kuma yada zango a headquarters tsaron India da Pacific da ke Hawaii a nan Amurka, a cewar jaridar.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne ko 'yan ISWAP sun yi wa jami'an tsaro kwantan bauna, inda suka halaka mutane biyu da raunata guda, a cewar shugaban karamar hukumar Gubiyo da ke jihar Borno, Alhaji Bukar Sulum, wanda ya tabbatar wa muryar Amurka da akuwar lamarin. A halin yanzu dai, wanda aka raunata yana asibitin Gubiyo, inda yake karban magani. Haruna Daudabiyu, wakilin muryar Amurka da ke Maiduguri, na dauke da karin bayani.
A jiya Litinin, wasu da ake zaton 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne ko ISWAP suka yi wa wasu jami'an tsaro kwantan bauna, da suka haɗa jami'an soja da civilian JTF, wanda aka kashe jami'an civilian JTF guda biyu da kuma raunata mutum guda, a cewar shugaban karamar hukumar Alhaji Bukar Sulum, wanda ya tabbatar wa muryar Amurka a kwan lamarin garin Gubiyo da ya zuwa garin Maiduguri na tsawon kilomita 80 da 'yan kai ne, wanda a kwanakin baya sai da aka shiga cikin garin a kuma sace wani likita da ke aiki asibitin Gubiyon da aka bar matansa da 'ya'ya. An dai kawo wannan mutum guda asibitin kwararru da ke cikin garin Maiduguri inda ake masa jinya, yayin da waɗannan mutane guda biyu ciki har da shugaban 'yan civilian JTF ɗin na garin Gubiyo suka ci ga garin ku, wanda haka ke nuna irin sauran aiki da ake da shi a ƙasar, musamman game da sha'anin tsaro. Shugaban karamar hukumar Alhaji Bukar Sulum ya yi ƙarin haske game da akwai lamarin kamar haka.
Abin da ya faru ba cikin gari ne suka shiga ba, akwai wani site na federal government, ana ce ma Ruga. Wajen Ruga ɗin ne kwanakin baya ma sun zo sun kone beto daya sun koma jiya da kusan magariba. Bayan magariba mutane suka gani wayannan motoci biyu da babur nasu daya suna nufi wurin, sai aka ji labari, aka yi magana ma sojoji da civilian JTF da vigilantes, sun je a wajen sun kwanta, ashe ba su zo ba har suka kwana a wurin. Da karfe 5 na safe sun tashi akan za su koma cikin gari, sai ashe sun je sun yi kwanton bana a hanya, suka yi ambush, su ta yi attacking nasu, sai aka buga da shell moton su daya, kuma akwai civilian JTF chairman namu da wani vigilante sun rusa suke. Akwai wasu sojoji ma an ce sun, amma dai ni ban gani a idona ba, amma naji wani abu ya faru.
To yau a cikin wannan abun da wannan hari da aka kai yau din, mutane nawa ne suka rasa ransu?
Wanda kusan nan yanzu dai mutane biyu ne suka rasa ransu, abu na civilian JTF amma na sojojin ba mu samu mun gani ba, kuma gwakin su sun gaya mana ba abun security sai sun gaya maka tukuna zaka san abun ba, amma namu na civilian din nan su biyu ne, civilian je ta yadda sunansa Alhaji Bukar Mandama da akwai wani yaro da sunansa ana san masa wani dan Fulani ne a ciki kuma ya rasa ran shi, kuma akwai wani yaro da ya ji rauni ya samu rauni bunduga muka dawo da shi General Hospital, yanzu muka sa shi emergency za a yi treating nashi
da yanzu akwai wani mataki da kuke dauka kai
eh dole zamu dauki mataki, wannan mataki ne mun ji da dare wayannan sun zo sojoji civilian JTF da vigilante har sun je sun kwana jeji din, wannan mataki ne muna ba su taimako ne.
Yanzu kana mutane nawa ne daga Lamin Maiduguri zuwa Gobe?
Zuwa Maiduguri kilomita 86.
Shugaban karamar hukumar Gobe da ke jihar Borno kenan Alhaji Bukar Sulum ke bayani kan harin da aka yi a garin Gobe da aka kashe masu wasu mutane biyu da rauni ta guda Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To a jamhuriyar Niger akalla bakin haure 782 ne daga kasashen Afirka ta yamma aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a jihar Agadez. Hukumomin kiwon lafiya sun bayyana daukan matakan killace waɗanda suka kamu da cutar don gudun yaduwa a cikin al'umma. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Agadez Hamidun Galison ya aiko mana da wannan rahoton.
Kimanin bakin haure 782 ne 'yan kasashen Afirka ta yamma waɗanda suka haɗa maza da mata suka kamu da cutar corona a jihar Agadez. Tun bayan bullar cutar ne dai hukumomin kiwon lafiya suka baza jami'an kiwon lafiya akan iyakokin ƙasar, abinda ya ba su damar gano adadi mafi yawa na bakin haure 'yan kasashen Afirka da suke ɗauke da cutar bayan a yi musu gwaje-gwajen cutar. Hamis Mamman Lawali jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a Agadez.
Bakin haure kusan in ce ma a cikin kishi uku kishi biyu duka kadin da ake samu na COVID a nan jihar Agadez, duka wannan bakin hauren wajensu ne ake samun ta. A cikin migrant din wannan 782 duka migrant ne, kuma a cikin su da muka tantance yawan su wanda a cikin wannan 29 din wannan wanda aka bincike su 23,990 duka wannan yan bakin hauren ne. To a cikin su ne ma aka samu wannan 782 wannan. A kowane wannan bakin haure 100 ana samun fiye da mutum uku wanda suna dauke da wannan ciwon.
Hukumomin kiwon lafiya dai sun dauki matakin killace bakin hauren tsawon sati biyu domin karban magunguna. Yaji Hamis Mamman Lawali.
Matakai na kasi yada ta kaman yanda duk wanda ya kamu da wannan ciwon ake daukan mataki su ma irin shi ne. In suka zo in aka bayan an yi bincike aka ga suna da wannan ciwon kebe shi ake yi sai a musu magani, kamata wannan maganin na sati biyu da ake yi, kuma bayan an yi wannan maganin akwai bincike da ake in aka bincika aka ga babu ciwon ya bace shi kenan, in yaso sai wannan kungiya ta OIM da ita take daukan yaunin kai su halgarin su kenan, in yaso sai an tantance su ba su da komi, in yaso sai a dauka su a kai su kasar su kowa kai shi kasar shi ta ainihi.
Ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da bakin haure ya bayyana cewa yanzu haka suna nazarin yadda za su mai da kowane bakin haure kasar shi ta asali. In ji Aisata C mai kula da kafafen sadarwa ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da bakin haure ya Agadez. Muna nan muna jiran su gama wa'adin su na karban magani mu mai da su kasashen su na asali, daga cikin su akwai ɗan asalin Burkina Faso, Mali da kuma Guinea. Yanzu haka muna aiki tukuru wajen ganin cutar bata bazu ba a cikin sansanin bakin hauren kafin mu mai da su a kasashen su. Gani yadda da yawa daga cikin bakin hauren kan shiga jihar Agadez ta barauniyar hayya ya sanya kungiyoyin farfulla jan hankalin al'umma kan irin mu'amala da za su yi da bakin hauren tare da mutunta matakan yaki da cutar. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Hamidun Galison. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amerika kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman akan fadakarwa game da ambaliyar ruwa da masana suka ce za a samu a bana a Najeriya, wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na ci gaba da fadakar da al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Niger da kuma Kwara akan matsalar ambaliyar ruwa da ake samu a kusan duk shekara. Wannan shekara dai ta 2022 hukumar kula da hasashen yanayi ta Najeriya ta bayyana cewa akwai yiwuwar samun ambaliyar ruwan a wasu jihohi a ciki har da jihohin da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Wannan dai ya sa hukumar nan ta haifa DEC mai kula da tashoshin samar da lantarki a Najeriya ta dauki matakin fadakarwa a jihohi shidda dake karkashin kulawarta da suka hada da Kogi, Kwara, Kebbi, Niger, Benue da kuma Jihar Plateau. Shugaban hukumar ta Hyperdeck a Najeriya, Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri, ya ce sun dauki matakin fadakarwar ne domin yin rigakafi da Hausawa suka ce yafi magani.
Mun dauki wannan mataki saboda ko bara mun dauke shi kuma mun ga amfane shi. Saboda mun kawo kan hankalin al'umma su lura da hatsarin da ke ciki, wannan ruwa da aka samu bara bai kai wanda aka saba samu sauran shekaru ba. To muka ga cewa mu ƙara yawan wa'annan sanarwan bana domin abin ya rage koda ya kazo insha Allah.
Na'am, to a bana ma kun samu irin wannan rahoto da ke nuna za a samu ambaliyar ruwan sosai?
Samun rahoto da muka yi daga hukumomin da abin ya shafa, shi yasa muka dauki muka tashi tsaye muka ga mu sanar ma 'yan uwanmu da al'ummomin da ke tattare da wuraren da kogunan da muke kula da al'ummomin su suke, domin su tashi tsaye su shirya kan su kwanta a wannan al'amari ya dauke su ba zata.
Mun san bara an samu wannan ambaliyar ruwa har ma akwai wasu garuruwan da ake ganin za a canza musu gullai, kaman kawo yanzu an samu damar canza musu matsugunnan koko dai?
An yi nisa wurin shirin canza musu matsugunnai din, kaman a Niger State muna da Keso, muna da Moreti. An shirya abubuwan da ke sa wuri ya samu zama kaman ruwa da lantarkin wurare, sayan lantarki, sannan an gina makarantu wurin. An wasu wuraren ma har gidan masarautar sarki an yi, amma a rage shi ne wurin da su al'umma za su zauna. To kuma da ka sani ba za a iya wannan zama guda ba, to mu hukumarmu za ta fara irin yawan da za ta iya yi, sannan kuma mun san sauran hukumomin gwamnati da abin ya shafa su ma za su iyakan nasu insha Allah. Amma mu in Allah ya yarda ba da dadewa ba za a fara aiki a Muregi, za a fara aiki a Keso in Allah ya yarda.
A jihar Kogi da kusan duk shekara ake samun wannan matsala, ga abinda Malam Bala da ke zaune a unguwar Yashi Lakwaja ke cewa.
Ma alhamdulillahi a garin Lakwaja yanzu nan a cikin guraren da ake kira su Kabbawa zuwa Kwatankwato, za ka ga gwamnatin ya tana wani katanga da zai hana ruwa su zo kan titi din. Amma akwai gurare da yake ya kamata ya kamar su Adam Kwalo su can gurhanyan Maimai Bridge su zuwa Lokon Goma, ya kamata su mai musu wani tsari da zai hana ruwa zuwa, don ruwan ta zo har kan titi take hawa ta hana motuna tafiya.
Na'am, to amma yanzu kuna zaune cikin wani fargaba haka ganin ambaliyar ruwan koda za ta zo?
Abin ka san kowane shekara in ruwa na zuwa da aka tashi shiga lokacin ruwa, mutanen Lakwaje wannan tsoron yana nan a zukatan mutane. Amma yanzu nan ka duba Lakwaje, yanzu nan ka duba daidai gunda ruwan Niger da Niger ta hadu ya soma zuwa ku.
Kana nihin yanzu ina magana da kai ran Talata din nan ruwan ya fara isowa kenan?
Eh, ina so amma bai zo da jiji ba mutane su ba, amma kowa ya gani dai ya san ruwan ya fara zuwa sosai kuwa.
To amma Haji Bala, me yasa ku kullum duk shekara ana samun wannan matsala amma kullum kuma sai an yi ta fadakarwa a tashi?
Ka san mutane kan da suke ko yaushe aka ce abin da zai faru, gwamnati tana gargadi mutane su tashi a gunda ruwa zai zo su banna su koma sama, amma ina ba su.
A nan jihar Niger dai Tini, waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a shekarar bara suka fara shiga cikin wani yanayi na zaman zullumi, kamar yadda waɗannan ke cewa daga ƙaramar hukumar Kwantagora.
Mediam Aliyu, ina gagale a Gwatukura. Ya taba ni sosai, ma ya ama ya wuce mini da kaya, ya zuma da na gani damuna ya zo, kuma haka ne nike kai kaya ajiya ike ikwaso kaya na ike a aji mini, wasu ma na buga kusa isa sama, saboda ina ta jiya batuwa bariya zai zo haka ne muke ta yi yezu, saboda ba ni da karihi mai gida ya leso. da ni da malayu ne muke ciki gida. Ba wani mataki da na doka tude ba kudi. Na je da zan shiga da muna na kai kayaki na na je boye. Saboda bala ruwa ya mini bana sosai ya wuce mini da kayaki.
To sunana Bashir Yusuf wanda aka fi sani da Bashir Masugawa. Ina da daga cikin wanda wannan itlai ya shafa sosai da sauran jama'a dake wannan yanki. To gaskiya abun ba abin masunzuwa bakin gurgudu an hasara kan. Bisa ga irin gadon matana da sauran kayan dakin kitchen dinta da katifinmu da sauransu haka kushin-kushin duk sun yi kwandon saboda irin ruwan da ake yi aka mun ambaliyan an yi shi kusan sau biyar a wannan lokacin. To matakin da muka dauka shine mun namu bakin gurgudu wanda za mu iya a talakance saboda mu bamu da karfi. Sannan kuma muna tunanin za mu dan fara parking akwai dakin matana guda za mu dan yi parking na fara kai sonori saboda tunanin irin wannan abun killa zai iya dawowa. Mu hukuma High Fathers muna jin irin abubuwan da take yi a kai ko ba haka ba. To irin wayewar da kai da ake yi to muna son mu ma irin wannan tallafin in ya zo muna fatan Allah ya kawo shi a hannunmu yanzu hakan nan. Mu ma mu samu mu ji gajiyan mu cika gajiyan wannan abun.
Sunana Haruna Modi. Ina angon tukure ne kwantagora. To gaskiya an samu kan matsala sosai hasara kuma wallahi ba ta da adadi sai dai kuma Allah ya cika gori da yake komai na Allah ne. Gaskiya Allah ya bayar da madadin abin da aka rasa alhamdulillah. To gaskiya matakin da muka dauka shine duk wani abu da muka san me ma'ana ne wanda in yazo zai kawo mana hasara akan shi mun dauke shi daga wurin mun kai shi wani wuri mun adana aikace aikacen kuma da muke a wurin mun koma muna yin shi kadan.
Hukumomi a jihar Niger dai sun ce tun farkon shigowar wannan damana ce suka fara fadakarwa inji shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga.
Mu duk abin da muka saba yi na yadda muka saba yi kowane shekara mu kuma sanar da su da kuma shawarori da muka ba su da kuma manoma wanda suke noma a bakin kogunan ruwa na irin abubuwan da ya kamata su yi na kiyaye kwashewan amfanin gona da kuma tuntuɓan jami'an noma don samun iri ingantacce wanda zai yi cikin lokaci kamar yawan wannan ambaliya da ake tunanin zai zo.
Na'am, to yanzu menene kaman kalubale ko kuma abin da kuke matsalolin da kuke fuskanta game da jama'a?
Na farko matsalar da muke fuskanta da jama'a shine akwai rashin daukan gargadi da hukumomi ke bayarwa ga mutane. Mutane sukan yi gaban kansu su ajiye bayanan da aka ba su na gargadi akan ganin cewa wannan abu gashi kowane shekara yana faruwa kuma hukumomin da alhakin tantance wannan abu yana kai a wuyansu sukan yi duk abin da ya kamata su yi da fadakarwan, amma mutane sukan yi kunnin uwar shegu kan bin ka'idoji da kuma dokoki da aka nuna musu bi don a samu sauki.
Fata dai Allah ya kawo saukin ambaliyar da masana suka ce za ta zo a wannan damana da muke ciki. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Kamu soma labarun wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a Salamanin daren jiya ne zuwa kimanin karfe 2 na dare agogon Niger Nigeria, yar jamhuriyar Niger din nan a Minata Seni mai gaugawar gudun nan da ke rike da kambin tseren mita 200 na nahiyar Afirka da ma ta biyu a nahiyar Afirka a tseren mita 100 ta yi wa takwarorinta na duniya a turmi na neman shiga tseren kusa da na karshe na mita 200 na duniya shashau a Ejan a kasar Amurka. A yau din ma a irin wannan lokaci ne ita Aminata Seni za ta kokarin kai ga tseren na duniya na karshe na mita 200. A halarta ta a tseren mita 100 ta tsaya a tseren kusa da na karshe yayin da mai horar da ita ya ce wannan layin na mita 100 sabo ne a gare ta, duk da yake a nan gaba za ta yi wa masu wannan gudun mata na tseren mita 100 a duniya fintin kawo. Amma a cewar kocin nata a wannan aji
gajin na mita 200 akwai zaton ta yi shamata a waɗannan wasanni na tsere na duniya. Duddiya jamhuriyar ta Niger kungiyar kwallon kafa ce ta AS Douane ta custom tallashe kofin kwallon kafa na kasar na wannan shekara ta 2022 a Sir General Sani Kunce na Wambirnya mai gaban shugaban kasar ta jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum da mataimakin shugaban majalisar rokoki ta kasa da mambobin gwamnatin kasar da ɗan kallo sama 27,000 gaban US Sportive de la Gendarmerie Nationale. Kungiyoyin biyu sun share mintoci 90 suna kaiwa juna hali, inda a minti na 40 ne mai lamba 34 Bubakar Sumane Hainikoi mai lakanin suna Deko na kungiyar ESGN ya kai kwallo raga, amma a mintuna na 73 ne AS Douane ta custom ta samu gun daga kai sai mai tsaron gida da Isa Musi Isa da ke buga kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger Mena National ya ci. Alkalin wasannin kwallon kafa da ke karkashin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Muhammad Alini ya jagoranci wannan wasar. Haka aka ci gaba har mintuna na 90, daga nan sai bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda AS Douane ta custom ta yi nasara da ci 4-3 gaban Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, inda ta lashe kofi da shugaban kasar Niger da kansa ya mika musu da tsabar kuɗi miliyan 0.20, yayin da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta samu miliyan 5.0. A wasannin kofin nahiyar Afrika na kwallon kafa na mata kuwa, kasar Morocco mai masarkin baki ce ta gwabcikewa kasar Nigeria da ke rike da wannan kamben da ci 4-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida a jiya, bayan kungiyoyin biyu sun share mintoci 120 suna bugawa kuma aka tsaya 1-1. Yan Nigeria sun kammala wasar su tara ne daga cikin 11 da suka soma karawar wannan ku, bayan jan kati guda biyu da aka ba Hadimatu Ayinde mai bugawa tsakiya wa club din FK Minsk a kasar Belarus da aka kura saboda mugunyar wasa minti na 48. Sai Rashidat Aji Bade mai cin kwallaye ta Atletico de Madrid da aka kura a minti na 71 da soma buga wasar. Su dai Super Falcons din na Nigeria sun fice a wannan wasar a kusa da na ƙarshe Al-Haliku, har so uku biye da juna suna lashe wannan kofi a can baya na nahiyar Afrika na kwallon kafa na mata. Kasar Afrika ta Kudu ce za ta kara da Morocco mai masaukin baki a ranar 23 ga watan nan da muke ciki na Yuli shekara 2022 ne za a yi karin ƙarshe tsakanin kungiyoyin guda biyu, Morocco da Afrika ta Kudu. Gabanin haka kasar Zambia da ta sha kashi 1-0 a hannun Afrika ta Kudu a wasan kusan na ƙarshe za ta kara da Nigeria domin neman matsayi na hudu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Madalla masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Wata girgizar ƙasa ta jijjiga wani yankin da ke can lungu a gabashin Afghanistan, ta jikkata mutane aƙalla 31 a cewar wani jami'in Taliban a yau dinnan Talata. Girgizar ƙasar ta bararraka wajen wanda a watan jiya wata girgizar ƙasar ta kashe ɗaruruwan mutane ta kuma haddasa ɓarna mai matuƙar yawa. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya Litini na da ƙarfin 5.1 a ma'auni. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa Tehran, babban birnin kasar Iran, yau dinnan Talata, inda aka shirya ganawa tsakaninsa da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan don tattaunawa kan yarjejeniyar maido da jigilar hatsi daga gaɓoɓin ruwan tekun Bahar Aswad da ke kasar Ukraine. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa an ɗan samu ci gaba a tattaunawar da ake tsakanin Rasha, Ukraine, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. To amma a ta bakinsa zuwa yanzu babu wani abin da ya isa sanarwa. Ya ce a shirye sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yake ya je Istanbul shi ma idan ta kama. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi na shirin kai ziyara Taiwan a watan gobe a daidai lokacin da yankin ke rigima da China, a cewar jaridar Financial Times a yau dinnan Talata. Tana mai danganta bayanin da wasu mutane 6 da ke da masaniya a kai. Pelosi da tawagarta za su kuma ziyarci Indonesia, Japan, Malaysia da Singapore, sannan su kuma yada zango a headquarters tsaron India da Pacific da ke Hawaii a nan Amurka, a cewar jaridar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar da gabatarwa, da kuma Julie Leves Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Inta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma assalamu.